أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Laraba, wanda ya daidai da 15 ga watan Shawwal. Haka ne ko 16 ga watan Shawwal. Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 24 ga wata na 4 miladiya ta 2024. Mun ci gaba da karatun mu cikin wannan littafin Talkhis Ahkamul Janayiz na babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji gaishi. Dan ba manta ba, a darasin da ya gabata muna kan mas'ala ta 118 safaha ta 81 a cikin littafin. Da malam ya fara kawo mana bayani, ba mu gushe ba dai, muna bayani kan ziyartar makabarta, wanda bayan mun gani ya halatta wato aje ziyarar makabarta saboda wasu al'amurra, wanda abu na farko shine ya zamanto mutum ya dauki izina da wa'azi wato lokacin da yaje ziyara wato ta makabarta. Sannan abu na biyu shine ya zamanto ka tuna kai ma ko wannan wajen shine makomarka. Sannan kuma muka gani cewa ziyarar makabarta bata takaita ba ga maza kadai, da malam yayi mana dogon bayani kan cewa hatta da mata ya halatta su ziyarci makabarta. To amma sai dai su wata ziyara ce za su yi, shine zan mata shi kan mas'ala ta 118. Malam yace lakin la yajuzu lahunna al-iksaru min ziyarati al-quburi wa taraddudu 'alayha. Bari dai game da sha'anin mata na su ziyarci makabarta, bai halatta ya zamanto suna yawaita wannan ziyara, suna yawaita kai kawo zuwa makabarta ziyarar makabarta. Lianna zalika, saboda wannan kadi yufdi bihinna ila mukhalafati shari'a, saboda wannan kai kawon da zasu ringa zuwa suna yawan ziyartar makabarta su mata, wato zai kai ga tozartar da wasu abubuwa na shari'a da saba ma shari'a. Daga ciki malam yace misalin siyahi wa tabarruj, ya zamanto suna yin tabarruji su wuta duk lokacin da suke so, bisaba tuha mai kyau wanda zata sitirce su, ko kuma su je a gindin kaburbura su ringa wasu abubuwa wanda wato bai dace ba. Sannan wace kazul quburi majalisan lin nazaha, sannan za su iya daukan wannan makabartai wuri ne na wato yawon bude ido, su mata duk abinda ya yi musu yawa za su manta ma da cewa makabarta ce suka zo. Eh, zamanto idan sun gamu waje guda aka zamana ba abinda za a yi sai dai a shiga wata hira wato ta abinda ya shafi duniya. Sannan malam yace wata dhi'il waqti fi fil kalam al farig, sannan zai kai su ga wato tozartar da lokutan su a hira wadda take wato batta da amfani, saboda idan suka hadu za su zamanto a yi su mai da makabarta wuri ne wanda za a je a yi dai hira. Haka kama huwa mushahid al yawm fi ba'd buldad al istibal bilad al islamiyya, وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. malai ce kamar yanda yake a wasu garuruwa, wasu garuruwa zaka ga mata suna yawan zuwa makabarta, wasu garuruwa To wannan shine abin da ake nihi a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala ya tsine ma mata masu yawan ziyartar makabarta. Kinan ba ana nihin ba kwata-kwata mace batta bai halatta ta je makabarta. A'a, ya halatta ta je makabarta kamar yanda mun ga hadisai a baya, amma ta yawaita ziyarar makabarta wannan shine abin da ya shahi wato haram. Akwai tsinuwa daga Allah subhanahu wataala game da matar da take yawan zuwa makabarta. Malam yace qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi yake cewa al-la'ana al-madhkura fil hadisi innama huwa lil-muksirati min az-ziyar. Ai da anta da ake nihi a cikin wannan hadisi, ana nihi ga matan da suke yawaita zuwa makabarta. Lima taqtadihi siyaba min al-mubalaghati wa la'alla sabab ma yufdi ilayhi dhalika min tadyi'i haqqi az-zawji wat-tawarruj. Yace saboda ja akai la'anallahu zawaratul qubur, an yi mubalaga a fadin nasu, masu yawan ziyartar makabarta sune Allah subhanahu wataala ya tsine ma, wato mata kenan. Sannan kuma wannan zai kai su zuwa ga tozartar da haƙi na mijinta. Mace ce tana da miji, misali ta je ta ziyarci makabarta tana yawan zuwa, yau ya dawo da rana ya zo gida yace ina abinci, tace wallahi ziyartar makabarta ta dai, kaga ta tozartar da wani haƙƙi wanda yake na kanta. Wat tabarruj, da kuma abin da ya shahi wato yin tabarruj, wa ma in sha'u min as-siyahi wa nahwi dhalika, da kuma wasu abubuwa wanda zai zamanto suna yi na abin da ya shahi wato jahiliya a makabarta da kuma makamantan irin wannan. Malam yace wa qad yuqalu, to wani yana iya cewa idza amina jami'i dhalika fala mani'a min al azali lahunna li'anna tadhakkur al-maut yahtaju ilayhi ar-rijal wan-nisa. Idan zaman to aka mantu da dukkan wannan abubuwa, babu wato abinda zai hana mace ta je makabarta, ta je ziyartar makabarta. Abinda ba so kawai ta yawaita ziyara, ya halatta ta je ta ziyarci makabarta saboda mi? Saboda tunan mutuwa. Ai bai ta kaita ba ga maza kadai, yana shafan mata da maza. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake a ziyarci makabarta, kuntu na'aitukum ala an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-maut. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na hane ku akan da ku ziyarci makabarta, to amma yanzu ku ziyarci makabarta saboda ziyarar makabarta tana tuna muku abin da ya shafi mutuwa. Idan kaga bai takaita ba ga su maza kadai za a ce a'a, hadda mata da maza. Abinda ba a so mace shine ta yawaita zuwa, saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu zawaratil alqubur. Sai mala yace qala Shawkani fi nalil awqar, Imam Shawkani yake cewa wa hadhal kalamu huwa alladhi yanbaghi i'timaluhu fi jam'i bayna al ahadith al bab al muta'arida fi dhahir. Yace wannan magana ita ce abinda za a yi dogaro da ita, ta yanda za a hada wannan hadisai guda biyu. Can Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma masu zawaita makabarta, masu yawaita zuwa makabarta mata. Nan kuma Annabi ya ce ku ziyarci makabarta saboda za ta tuna muku lahira. To gama wannan hadisai guda biyu shine kenan, yawaita ziyarar makabarta da mata suke yi shine wannan zai zamanto la'anta a kanshi. Amma dan ta je wani jehi, wannan babu laihi, matukar ka ta kiyaye abubuwan da shari'a wato ta hada. Sai malam yace mas'ala ta 119, wa yajuzu ziyarati qabr man mata ala ghairi al-islam lil-ibrat faqat. Game da abin da ya shafi ziyarar makabarta, haka ya halatta ziyarar kabarin mutumin da ya mutu ba akan musulunci ba. Wani kafiri ne ya mutu ba akan musulunci ba, ba a musulmi ba, musulmi bane ba, to ya halatta ka je ziyarar kabarin shi, amma mene? Lil ibra, saboda ka dau darasi, ka dau darasi li hadisi Abi Huraira, saboda hadisin Abi Huraira ziyarar kaburbura na mushrikai wanda suke ba musulmi ba, ya halatta dan ka je ka dauki wa'azi. Misali kai ne kake wani gari, garin da duk aglabiya kafure ne, mushrikai ne, babu musulmi, ana samu a irin garuruwan, to kuma ga makabartun su inda suke binne mutane, to kai kuma kana so ka ziyarci makabarta saboda ka dauki wato ibra, ka dauki darasi, ka san cewa wannan ita tuna maka mutuwa, to ya halatta ka je ka ziyarci kabarin, amma da sharadin ba zakka musu adda ba, ba zakka musu sallama ba, ba zakka nema musu rahama ba. Eh dai ma in zakka ce Allah ƙara rani, yau nan ka sake ciya, kenan duk wannan adda'a dai ta rahama da jin kai da sallama ba za ka musu ba. Kuma dalili akan haka shine hadisin Abi Huraira da wasu ruwayoyi wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Abi Huraira yake cewa zara Annabi sallallahu alaihi wa sallama qabara ummi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi, fa baka, Annabi yayi kuka, wa abka man hawlahu, wanda suke tare da shi su ma suka yi kuka suka yi kuka. Faqala, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ista'azantu rabbi fi an astaghfir laha, na nemi na tambayi ubangiji na Allah subhanahu wa ta'ala na in nema ma mahaifiyata gafara. Annabi yace falam yu'zalli, amma ubangiji bai bashi ba izini. Yace wasta'azantu fi an azura qabraha, sai na ƙara tambaya ubangiji subhanahu wa ta'ala na in nemi neman ziyartar kabarin ita mahaifiyata. Fa azina li, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba ma Annabi izinin ba laihi ya je ziyarci kabarin mahaifiyar shi. Annabi yace fa zurul qubur, ku ringa ziyartar makabarta, fa innaha tuzakkirukumul maut, saboda ziyartar makabarta tana tana muku mutuwa. To nan menene muke so mu dauka? Annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi, yayi kuka, wanda suke tare da shi suka yi kuka, wanda da farko ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala da ya bashi dama ya nema ma mahaifiyar shi gafara, saboda mahaifin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ya fadi su mutu ba akan musulunci. To shi yasa game da abin da ya shahi ziyarar kabari wanda yake ba musulmi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam nema ma wanda ba musulmi ba gafara, wannan shari'a musulunci ta hana. Inda nan Annabi yake neman ya nema ma mahaifiyar shi gafara, ya nema mata iyami mata istighfari, Allah ya hana. Amma game da abin da ya shahi ziyara kabari, Annabi da ya tambayi ubangiji sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ziyarci kabarinta. Kuma wannan ana akwai mas'ala guda da kwanan nan ma wanda yake hawa social media yana gani mutane suna ta cece ku ce inda cewa wai an ce wai mahaifan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗan mutai, an ce ɗan mutane, ai bai yiwuwa a ce ɗan mutane. To shi addinin musulunci ba addini bane na ra'ayina ko ra'ayinka, ba addini bane ba wanda ni abinda nake so shine ya kamata. Kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, mu duba can baya annabawa nawa akai. Mu dawo tun daga Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Annabi Nuhu da aka zo ana gwagwarmaya, ruwa ya tashi, yake kiran ɗan shi, yake kiran ɗan shi ya zo ya hau saman wannan wannan jirgin ruwa. Ɗan nashi me yace? Sai sa'awi ila jabalin ya asibuni min alma, zan je in hau wancan dutsen zai kare ni daga wannan ruwa. Annabi Nuhu yace la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim, ayyau babu wanda zai samu wata kariya daga wannan lamari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibai. Suna wannan ganawa da shi da ɗan shi, fahala bainahumul maut, kawo shamaki na kunhok teku ya ta tashi ta shamakance tsakankaninsu. Kaga ɗan shi ne na cikin shi na jinin shi wanda Annabi Nuhu daga baya yake kaima Allah kuga, yake cewa ya Ubangiji innabni min ahli, wannan ɗana yana daga cikin iyalina, wa inna wa'adaka alhaq, amma kuma alƙawalinka gaskiya ne, wa anta arhamur rahimin, amma Allah me yace mishi? Innahu laysa min ahlik, Annabi Nuhu wannan dan naka ba cikin ka bai ke ba cikin iyalin ka bai, yace innahu amalun ghayru salih, shi aiki ne wanda yake ba mana garci. Kaga Allah tuntuni ya kadarta mi zai faru cewa shi dan shi ba zai zama toba daga cikin mutanen kirki. Mu dawo Annabi Ibrahim, badadi na Ubangiji subhanahu wataala, baban tauhidi karshe Annabi Ibrahim, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ma yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam fattabi millata Ibrahim hanifa. Mu duba mu gani ya suka kare da shi da mahaifin shi, shi ma mahaifin shi ka gani. To haka mu dawo mu gani matar Fir'auna Asiya, duk kawurcin mai kaburi ba bai kai ba Fir'auna, bai kai ba Fir'auna kafirci, amma matar shi aka samu ta gari mu duba mu ga mata annabi Lut. Annabi ne matar shi ita ma take kamawa ana cutar da shi, amma ƙarshe mene? Sai ta zama to ita ma tana daga cikin kafirai. To shi yasa ba abin mamaki bane, ko kuma ba abin wato wani abu ne wanda zaka ce ko an walakanta annabi sallallahu alaihi wasallama ba, dan ya zo ya ce mana mahaifin shi ba musulmi bane. Mahaifin shi ba musulmi bane ba, Abi Talib wanda ya rene shi ya ba shi kariya lokacin a garin Makka, yanda mushrikai suke kuntata mushi. Karshe fa annabi da kanshi ya zo yake ce mushi, ka ce la ilaha illallah, wannan kalma kadai zan zo in ta kashe ma hujja da ita a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma karshe yace bai mutu ba, ya mutu akan milla ta abin da ya shafi Quraishawa, ta bi musulunta ba. Allah da kanshi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam, bi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ganin dama Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama. To da yawa mutane suna kira, suna yin kiran cewa wai ana cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam din mutane. Allah subhanahu wa ta'ala ne bai kadarta ba haka, wannan kuma sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan yana ƙara nuna maka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta'a lahu amaluhu lam yashra'a lahu nasbu. Dukkan mutumin da aikin shi ya jinkirtar da shi bai shiga ba aljanna, to wallahi dangantaka shi da nasabar shi bata isa ba ta kai shi ya shiga ba aljanna. Ko wace irin dangantaka gare ka, ka ga nan annabawa ne, wasu uwayensu, wasu diyansu, wasu matansu, duka Allah subhanahu wataala ya bayyana mana kuma a cikin alqur'ani, kuma ya nuna mana shiriyar nan fa a hannun shi dake, shi yake ga dama, shi ya kadarta abin shi. To abin da yake kanka shine sami'na wa ata'ala, shi ne manya-manyan annabawa ma wanda shi yake shi da su. Ɗaya daga ciki wasu yana zama wani yana cewa wai a wai ta kaka za a zo annabi sallallahu alaihi wasallam a zo wai da rahama shi da ceton shi don mu je mu shiga aljanna, wai kuma iyayen shi su je su shiga wuta. Tsarin Ubangiji ne, tsarin Allah ne. Kai abinda kake kanka kawai sami'na wa ata'ala, mun ji mun bi, haka Allah ya sa, haka Allah ya kadarta. Ba zaɓinka ba ne annabi, ba shi yake nema ya mahaifi shi istighfari, aka hana, aka ba shi misali can ma Ibrahim da yake ma ɗan mahaifin shi istighfari lokacin da bai sani ba ne, falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi mine tabarra'a minhu. Haka Allah subhanahu wa ta'ala gaya mana a cikin Alqur'ani. To shi yasa wallahi akwai abubuwa da yawa na ruɗu wanda mutane suna ruɗai wanda suke jahilai, suna ruɗan mutane wanda ba su da wato abin da ya shafi sani da ilimi. Kai yanzu a ɗabi'arka, misali a ɗabi'arka ta mutum da za a zo a ce maka a ai uwayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba su mutu ba akan musulunci, makomarsu ita ce wuta. A haka idan an gaima zaka ji babu daɗi, saboda wannan shi ne manzanku. Amma mene? Allah ya riga ya kadarta ba za su mutu ba akan musulunci, kenan ba yanda za a yi su kai wata hanya ko dubara ka ko so ɗari ka zo ka zamna kana cewa ɗan aljanna ne, in Allah bai kadarta ba wannan ba ta yanda za a yi su zamantu. Kenan wannan abubuwa na ruɗu da mutane suke kai, ya kamata mutane su yi hazara a kai shi. Mutum ya yi karatun tanunsu, kada ya zamanto ya abka ga wani sha'ani wanda lamari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda haka Allah ya kadarta. Allah ya kuma ba a mashi shishigi idan Allah ya ce kaza kaza ne. Ya ce misali ɗan wuta ne, kai ka zo ka ce ɗan aljanna ne, me kake yi? Dawa kake da Ubangiji? Kisar da wani ya zo ya ce ma ɗaya daga cikin abokan shi, wani Allah bai gafarta mashi, Ubangiji me ya ce? Waye yake shiga tsakankanina da bawa? To na gafarta mashi, kai na sa ka wuta. To kai wanda kace ɗan aljanna ne, kaga ba kai ba zaka san su, Ubangiji ne. To kaga wannan babban shishigi ne. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mana imanin mu. Malam yace wala maqsudu min ziyarati qubur shay'an, wato abinda ake nufi game da wannan ziyarar ta qubur gura wanda suke na wanda ba musulmi ba, shine abubuwa guda biyu, ko kuma wanda har musulmi. Maqsudi na ziyartar maqabarta shine abubuwa ɗayan biyu. abu na farko shine intifa'u zair bi zikril mauti wal mauta, shine mutun ya amfanu wanda yayi ziyara yayi amfani da mine da tuna mutuwa da kuma tuna wannan matattun da suka rage mu gidan gaskiya. Wa anna ma'aluhum imma jannati aw imma anna, sannan kuma makoma wannan wanda suka mutu kaje makabarta kai iske su ɗayan bi ne in bayyana yana nan imma wasu suna aljanna wasu suna wuta, wannan haka ne kinan ka tuna da wannan. Sannan huwal ghardul awwal min az-ziyara kama yadullu alayhi ma sabaqa min al-ahadith, sannan wannan shine abu na farko na ka ziyarci makabarta kamar yadda hadisai da suka gabata wato suka sanar da mu. Sannan abu na biyu shine naqul mayyit, amfanin shi mamacin wal ihsani ilayhi bisalamu alayhi, da kyautatawa a gare shi zuwa ka yi mishi sallama, saboda idan ka yi mishi sallama yana samun amfanin ta. Wa du'a'u wal istighfaru lahu, da addu'a da nema mishi gafara ga wajen Ubangiji subhanahu wataala, saboda shi mamaci idan ya mutu ba abinda zai zamanto ya amfane shi kamar addu'a. Kuna ku kawai addu'a ne kawai, addu'a ce idan kun yi mishi Allah subhanahu wataala ya karba ya sadar mishi da nema mishi gafara. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mine idan kun binne mutum istaghfiru li akhiku, ku nema ma dan uwanku gafara. Wasalu lahu tasbita, ku nema mishi ya samun tabbatuwa ya bada amsoshin da za a mishi tambaya. Fa innahu al'ana yus'al, nabi yace saboda yanzu za a mishi tambaya. Kaga wannan addu'ar da muke yi mun je mun binne mamaci, Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbitu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbitu, ya Allah ka gafarta mishi, ba wai sai da larabci ba, baka iya ba larabci a ida Hausa. Ubangiji subhanahu wataala ba yaran da bai shi, ko babu yaran da Ubangiji subhanahu wataala bai shi, ko da Hausa kai wa Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi, Allah ya bashi ikon bada amsar tambayoyin da za a yi mishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace, kinan wannan idan kaje abinda zai amfani shi mamacin, malai yace wa hadha khasun bil muslim, amma wannan ya takaita ne ga mutum wanda yake musulmi, musulmi ne kadai zai samu wannan amfanin, kamar yadda malam zai ambata mana wasu daga cikin wato hadisi wanda hadisai wanda suke nuna idan mutum ya je makabarta ga irin addu'ar da zai musu, ga irin sallamar da zai musu. Malai yace al awwal, na warko shine assalamu ala ahli dari qaumin mu'minin, sallama aminci ya tabbata ga ma'abota wannan gida wanda suke daga cikin mummunai. Wa inna wa iyyakum wa ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun, da mu da ku ga abinda aka yi mana alƙawari wato a gobe, wato mu'ajjaluna, mu ma ga munan muna zawwa mu iske ku. Shi yasa can yace wa inna insha Allahu bikum lalahiqun, mu ma da ikon Allah masu wato riskakku ne, masu iske ku ne a cikin wannan wato kaburbura, saboda makoma kowa nan ne za a zo abin ne ka. Yace Allahumma ighfir li ahli baqi'i al-gharqan, ya Allah ka gafarta ma wato mutanen da suka mutu a baqi'i al-gharqan, baqi'i al-gharqan ana ce mata baqi'i al-gharqan, al-gharqan wata shibka ce, to makabartar Madina ana kiran ta suna da al-baqi'i, to gharqan in nisba ce da wannan shibka da take nan wato a makabartai. Kenan na biyu kuma kana iya kace assalamu ala ahli diyar, aminci ya tabbata ga al-diga wato wannan ma'abota wannan gida, minal mu'minina wal muslimin, na daga musulmai da mummunai. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal musta'akhirin, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan wanda suka gabace mu da kuma mu wanda zamu zo wato bayan su. Wa inna insha Allahu bikum lalahiqun, kuma tabbas insha Allah mu ma ga munan zamu riske ku, in baka iya ba da Hausa ma kai, amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku ɗan makabarta, daga ya ku ɗan makabarta na daga cikin mummunai da musulmai. Shi yasa kenan wannan yake nuna maka shi wanda yake mutum musulmi, akwai wanda yake mummuni, akwai wanda yake bi, akwai wanda yake musulmi. Martaba martaba ce, martaba ta farko ita ce musulunci, ka shaida ba babu ne ya cancanta yi ba bauta da gaskiya sai Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yake Allah ne, kana sallah, kana zakka, kana haji, duka wannan ka yarda, to kana musulmi. To yau da gobe yau shi zaka koma mummuni, ha, in kana ibada kana aiki, saboda shi imani yana karuwa ne da aiki na ibada na kusanta Ubangiji subhanahu wataala. To ka je martaba ta biyu ita ce ta al-iman, ta mummuni. Sannan martaba ta kololuwa ba, ha al-ihsan tace kyautatawa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to in ga kai martaba ta ihsani kuma ita ce kololuwa shine ka bautawa Allah kamar kana ganin Allah ka bautawa Allah kada mutun yayi mani ce ka bautawa Allah kamar kana ganin Allah kuma ka koma irin wancan na ce suna kai wata martaba wai suna ganin Allah ido da ido eh an samu hakika kaga mutun karshe kuma yayi koma irin ya cire yaga komi ya ce Allah ne kaga wannan ai cire ya ce na da haila ya gani shi la haula wala quwwata illa billah
atili wa atili da
Musa al-Qahira Allahu al-Ustaz to kaga ni wannan abu ne wanda ka he kace an fara barin hanya he kace an fara barin hanya to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da as-salis yace assalamu ala ahli diya min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum la lahiqum antum lana faradun kina akwai karin wannan wa anahnu lakum taba antum lana faradun ku game da mu wato ku ne wanda kuka riga mu kun rigai mu kamar yanda wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da dan shi ya mutu zai kasance mishi faradan zai je ya rigai shi ya gyara mishi wato masabkin shi irin iyanka wanda suke kanana idan suka mutu kenan shine wannan yace antum lana faradun wa nahnu lakum taba mu kuma game da ku wato masu bin bayan ku ne as'alullaha lana wa lakum al'afiya ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ni da ku wato Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wato al'afiya to wannan duka addu'o'i idan ka je makabarta zaka yi su ko kai kowace siga wanda kake so zaka yi ko da Hausa kana iya kai amma cewa Allah ya tabbata gare ku kuma ayi makabarta da musulmi da mummunai insha Allah mu ma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanku ku wanda kuka gabace mu kuma ya ji kanmu mu ma wanda zan mu zo bayan ku kuma tabbas insha Allah mu ma ga munin zawwa wato bayan to duk lokacin da kaje makabarta kana gayin wannan kaza ai dole zakka fada ka zakka tuna cewa fa lalle ba kai ma kana zawwa na ummini yana iya sako baya ƙarya dole abinda ya shahi imani duk lokacin da imanin ka ya kai to dukkan wasu abubuwa zai zamanto yana nisan taka da aikata su abubuwa na sabo saboda ka san abu ne wanda yake na sabo duk da ba za ka iya zama ba ka ce ba ka sabo amma duk wani abu misali annani manci irin manya-manya yin ƙarya alfasha ta zina zaka ga dukkan mutumin da yake asalin mummuni wato zai ringa nisantar wannan abubuwa amma wani laifi wanda yake misali karami yana iya ya afka saboda kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana sai malam yace mas'ala ta 120 wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha amma karatun alqur'ani lokacin da aka je ziyarar makabarta fa huma bihima yanene ya nusu mimun ce ni ta shahi wannan fa mimma la asala lahu fi sunna yace wannan yana daga cikin abubuwan da ba su da tushe a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bai da tushe karatun alqur'ani a makabarta bal mala yace kai barre al ahadisul mazkura fil mas'alati sabiqa tushiru bi adami mashru'iyyati hadisan da suka gabata a mas'alar da ta wuce yana mana nuni akan cewa fa wannan karatun alqur'ani ba a shar'anta mana shi a makabarta ba idh law kanat mashru'a inda karatun alqur'ani in ka je makabarta binne mamaci ka ringa karanta mishi alqur'ani an halitta wannan bane yace lafa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa 'allamaha ashabu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya ma sahabbai la siyama yace mallan yace barantana ma wa qad sa'alathu aisha radhiyallahu anha wa hiya min ahabbu an-nasi ilayhi sallallahu alaihi wa sallam barantana ma aisha ta tambaye annabi cewa ya rasulullah inna ji makabarta ziyara ni mi zan yi ce mun ga hadisin ko mun ga to ka gani da akwai karatun alqur'ani da hay annabi yace in kika je ki karanta al-ilahi ki karanta Falaqi da Nasi, ki karanta Yasin, ki karanta Tabaraka, ki karanta Alhakumut Takasur. In kina karanta Alhakumut Takasur ai babban wannan ne, kaga su makawartan me kake ce Alhakumut Takasur hatta azrutumul maqadir, ga kunan kun su makawarta eh, kaga kabo wani wannan ne kake musu. To ala kulli hal, karanta Alqur'ani da mashru'i ne da annabi ya koya ma sahabbai, da ya koya ma Aisha lokacin da ta tambaye shi, ya Rasulullah, idan naje makabarta wato me zan fadi? Kaga me yace? Sai kici assalamu alaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu minal mustaqdimin minna wal musta'khirin. Kuma kiyi atta. To kaga ni, kuma ita Aisha ita ce mafi soyuwa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda duniya. An tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa kai su ya Rasulullah? Yace Aisha. Sahabin yace a ina nihin cikin maza, shi ya za shi zaci. Sai yace babanta. Sai yace to wai ina ji wa babu wani, bari in ja baya in koma ji. To kaga annabi ya fi santa. Kaga ni, kuma abinda ya fi so shi ya fi kamata a ce ya koya mishi duk abinda zai samu alkhairi, duk abinda zai samu lada. To amma dai bai koya mata ba wannan. Fa'allamaha assalam wa du'a. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata tayi sallama da kuma abin da ya shafi addu'a. Wa lam yu'allimha an taqra al-Fatiha wa aw ghayriha min al-Qur'an. Bi sanad da ita ba ta karanta suratul Fatiha ko kuma wata sura daga cikin al-Qur'an. Fa law anna al-qira'ata kanat mashru'a lama katama dhalika 'anha. Da a ce karanta al-Qur'ani a makabarta ya halatta, da Annabi ba zai boye ma baya shi. Ba zai boye mata ba. Malam yace kaifa wa ta'khirul bayan an waqtil haja la yusu. Yace to ta kakama, kuma tare da cewa jinkirin ba da bayani a lokacin da ake bukatar shi wannan ba ya halatta. Ga waje ana bukata a yi bayani kan kaza, ga yi jinkiri baka bada ba, ba a bukatar shi a shari'ar musulunci. Misali a ce ga wani nan ka san shi, bako ne ya zo gidanka ka sarke shi, sai aka wa da dare ya zo bai san unguwa ba, ya fito can kuna an biyo karawo ya tsere ya aka kama shi, sai ka zo kai kuma ka san bako ne ya kwana a gidan, bai san ba unguwa ba wanda ya san shi. To anan ka jinkirta ka ce a bari ba yanzu ba zan bada bayani. In kana jinkirta mi zai kaga ai sai a illata shi, a ai ka da gaugawa sai ka bada bayani cewa fa wannan ba shi bane farawon naku, wannan tare muke da shi. To haka addinin musulunci lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jingiri. Ana yin abu in haramun ne Allah zai sauko, Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bari. In ana yin abu in ana bukata a sanar da al'umma, saboda lokacin ne ake koya ma al'umma addini, lokacin ne shari'a take saukowa. Kinan ka gani Annabi ba zai koyi ma ba Aisha yace in ta je ta karanta al-Qur'ani ko kuma ka ta karanta. To kaga shi yasa bai da asali kamar yadda malai yace mana. Malai yace fa kaifa bil kitman, daga kama zai boye. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam allamahum shay'an min zalika lanuqila ilayna. Kuma da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbai cewa idan an je makabarta ana karanta al-Qur'ani, da wannan tabbas ya an rawaito mana shi, da an rawaito mana daga wato sahabbai cewa gashi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan an je makabarta ana karanta al-Qur'ani. Fa idza lam yunqal bi sanadin sabit, to idan kuma ba a rawaito ba da dangane wanda yake ingantacce, malam yace dalla ala annahu lam yaqa, wannan yana nuni akan cewa bai faru ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka wa mimma yuqawwi adami mashru'iyyatihi qawluhu ka mashru'iyya qawluhu sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daga cikin dalilan da suke nuna mana cewa bai halatta ba a karanta al-Qur'ani a makabarta ko idan an je gunne mamaci, shine fada Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mi la taj'alu buyutakum maqabir. Annabi yace kada ku mai da gidajenku makabarta. Fa inna ash-shayatin yafirru min al-bayt alladhi yuqra fihi suratul baqara, saboda shaytani yana tserewa daga gidan da ake karanta suratul baqara. Mi muka fahimta? Annabi yace kada ka mai da gidanka makabarta, kinan ka ringa karanta suratul baqara, ka ringa karanta al-qur'ani a gidanka. Mafhumul mukhalafa, kinan makabarta mi ba karanta al-qur'ani, ba karanta al-qur'ani, ko ka je da abin ne wani kaji wani yana ce a karanta yasin, a karanta ilila bi kyale shi, abinda yake yi in ka iya mishi magana an huto ka ce wani, in anan zaka yi magana ka ce to wani wannan da muke gani na cikin makabari, ba abin da yake bukata namu sai adda. Laila fi ba za ta amfane shi ba. Yasin ba za ta amfane shi ba. Fatiha ba za ta amfane shi ba. Abinda zai amfane shi shine wannan addu'a da zakku mishi kawai. Ita ce kawai za ta amfane shi. Amma dai da yawa sabanin haka. Zaka gani? Amma wasu wurare fa duk san ba wannan. Sai a irin wannan wuraren namu. Ka rasa wasu irin Allah subhanahu wataala ya gyara mu. An sani mana yo ai shi ne abu wanda yake na tarajui me tarajui kaga yi abu a da daga baya ka gane kuskure ka dawo ka warware abu ne wanda sai bi imani na gaske zai yi shi barantana ma kana da mabiya wanda suke tare da kai ka huto misali kai gogormaya ka zaki wani ka ci mutuncin wani ka ce wa'ancan ƴan wuta ne ka ce kaza to a yau kuma hi ya bayyana gare ka cewa fa wannan abin da kai a baya duk kuskure ne ga abin da yake hakikari daman kai dan adam ne kai ba annabi bane barantana ka ce baka kuskure eh ba ma'sumi bane ba dole sai kai kuskure to sai ka huto ka ce abin da na faɗi kaza da kaza da kaza akwai hadisin annabi tabbatacce akan haka abu kuma na kaza babu hadisi a bar shi a dawo kaza kaza shikenan ka sarki fa sarki har a wajen ubangiji subhanahu wataala a yanzu wanda ya ci gaba da yin wannan bayan kai ka huto kai bara'a to wannan laifi akan shi amma matukar ka sani ka dawo kuma baka hodi ba to wannan har yanzu abin yana binka har yanzu yana binka duk wanda ka batar laifin su wato zai karu akan ka Allah subhanahu wataala ya kiyaye idan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan faqad ashara sallallahu alaihi wasallam ila anna alqubur laysat mawdi'an liqira'ati shar'an wato makabarta kaburbura ba waje bane wanda a shari'ar musulunci za a ringa karatun alqur'ani falidhalika saboda haka qussal qira'ati alqur'ani fi buyuti aka takaita karatun alqur'ani kai a gida kada ka maida gidanka ya zama to makabarta ka ringa karatun alqur'ani a gidanka wa naha an jahli hakal maqabir allati la yuqra fiha idan kada ka kame da gidanka ya zamanto makabarta wadda ba a karanta alqur'ani kama ashara fi hadisin akhar kamar yanda wato wani hadisi ya kara nuna mana ila annaha laysat mawdi'an lis-salati aidan haka makabarta ba wuri bane na yin sallah a makabarta ba a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu fi buyutikum ku yi salloli a gidajenku wala tattakhizuha quburan kada ku dauki gidajenku makabarta saboda ita makabarta ba a sallah ka gani makabarta ba a sallah sai dai kai sallah a gida da mun gani lokacin da muka zo a salat game da sallah wasu zaka ga a makabartar suke yin sallar gawa wasu aka ce su zan zo an yi sallar gawa a makabartai kuma magariba ta yi aka kabarta magariba to kaga wannan ai cakwakiya cikin cakwakiya to a cikin makabarta ba a sallah ko sallar gawa za a yi idan an je misali a ce morgue in kusa da makabarta take to a kebance waje daban wanda ba abin ne ba kowa a wajen wanda ake waye ya rabu da makabarta sai zamanto nan za a ringa yin sallah ko kuma kan titi a huto ayi sallah amma dai ayi sallah a kaburbura wannan haramun ne bai halatta musulunci ya ana malai yace wa tarjama lahu al-bukhari bi qawlihi babu karahiyati salati fil maqabir imam al-bukhari karkashin wannan hadisin yayi tarjama ya rubuta babe yace baban game da gaban da ya shahi kyama ayi sallah akan wato kaburbura malai yace fa ashara bihi ila annahu yufidu karahiyati salati fil maqabir imanin yayi nuni akan wato haramcin wato ayi sallah a makabarta fa kadalika alhadisu allazi qablahu yufidu karahiyati qira'ati alqur'ani fil maqabir haka hadisin da ya gabata yayi mana nuni akan wato kin shari'a da yazo game da karanta alqur'ani a makabarta wala farq babu bambanci walidhalika kana madhhab jamhur as-salaf ka abi hanifa wa malik wa ghayrihim karahiyati qira'ati inda alqubur kaga malikiyya ma a malikiyya ba an kyamaci mutun yaje kabari yana karatun alqur'ani in ka ce kai ku malikawa ne haka abi hanifa shi ma wa huwa qawlu imam ahmad haka fadace ta imam ahmad fa qala abu daud fi masailihi akan masaloli da yake tambaye imam ahmad qala yake cewa samitu ahmad ya suila ya tambaye ahmad bin hanbal an tambaye shi an alqira'ati inda alqabr game da karatun alqur'ani a wajen kabari fa qala la yace a wannan bai halatta bai dace ba kinan ba shari'ar musulunci bace mutun ya zamanto yana karatun alqur'ani a wajen kabari abinda mun faɗi cewa abinda ake ma makabarta shine addu'a da kuma sallama, a musu sallama a nema musu gafara. In kuma binnewa ce kuka zo ku zaku yi, ba abin da yake bukata kamar addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun dawaito mana irin yanda yake tsayawa yake yi ma mutun addu'a. Duk in an je binnewa rawaita wanda suke cewa annabi ya tsaya yana yi wa annabi wannan bawa addu'a, wani ya rawaito yace gwalgwadon yanda za a soke raƙumi a hede. Kalluha, gwalgwadon yanda za a soke raƙumi a hede shi, haka annabi yake tsayawa yana yi ma mutun addu'a wanda aka wani. Wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka je binne wani sahabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, yanda yaga annabi yana zuba mishi addu'a, cewa wallahi da ma ni ne na mutu. Yanda yaga annabi yana zuba mishi addu'a, kaga annabi ba ta yi ba karanta mishi alqur'ani. To addu'a ake wallahi ba abin da mutum yake bukata kamar addu'a, ita ce kawai kuma abin da zai iske. Mun gani wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa annasa yau saukaiwa, bayan shi ba abin da zai iske ka, sai aikin ka da kai na interval in rayuwarka, sai dai in kayi waqafi a duniya, sadaqatul jariya wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yadkhula, sai dai in ka bar wannan, ka bar sadaka mai gudana, shine kayi waqafi. Wata sadaka wadda kayi ta jariya, ka gina masallaci ko ka gina wani abu ko ka wanzar da littattafai alqur'ani da menene ana karantawa ana amfanuwa, to lada yana iske ka mutu. Ko kuma mi ilmu yuntafa'u bihi, wani ilimi ne ka koya ma wasu, ka nashara ka rubuta ka taimaka aka yada shi kai kaza kai kaza, to shi ma matukar wannan abin yana nan lada yana iske ka. Ko kuma awwaladun salihun yadkhula, ko kuma da mana garaci wanda yake yi maka adda, kaga da aka ci. To mu kuma ya ayyuhan nas, da muka je rakiya abinda ake so mu ma addu'a ce idan muka mazanta ji wa da Allah za ka tsama shi sai Allah idan ya karba ya gafarta maka ya ji kanka. Na'am. An dawo ana yin an dawo, ana yin an dawo. To kaga wannan duka bai dace ba, to kaga wannan duka bai dace ba. Wannan kun karanta, ku ne ku karanta ma kanku, eh lada ku in ka karanta da mun ka samu lada harafi dai lada nawa, lada goma in ka samu, aka baka izihi biyu ka kai ka more kawai, sai ka gyara niyya ka da ikhlasin ka, an saba ma wato wannan in lada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kaga wannan duka, hatta da sadaka kaga gonar magadawa, magadama aka dauki dukiyar su aka wallahi, kaga wannan zalunci ne, cin dukiyar marayu zalunci ne, zalunci ne. To ka gani dole wannan karatun da za a yi gabaki, in an dawowa wani abin takaici da zaka duba namu, wai aje makabartar ku gashi can kuma mala'iku za su daddanne ka su tambaye ka, kowa kawai hiri aje ayi ta karanta ma alqur'ani, wanda aikin banza ne ba iski kawai zai. Annabi bai haikata mana ba cewa a karanta alqur'ani, wai he a dawo, he an dawo gida an zamna tun nisan da kuka dawo daga makabarta, kun zo kun zamna an yi jiran, waye ya zo an yi jiran, wannan ya zo ana ta, kowa ya nutsu ana ta kaza ana ta kaza, can wai tukun wa a fara ma adda. Duk in tambaye ce mala'iku sun riga sun gama maka, saboda mala'ika shi ba wani jinkiri ba zai, ba ta ba wani ba ta lokaci ba zai, ana binne ka suna ana juya baya, wasu kan ku'i da guta daga makabartar fa an mai doma ranka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana jin sawun takalman su suna tafiya, kuma daga nan kawai suna ida kawai mala'iku ne za su sau kan miyagaci kunnan ka na kasa, yana jin sawun suwa mala'iku masu zawwa, shi kuma wannan yana jin jama'a masu tayya. To kun tahi, kuna ta hira a hanya, wani ya riga mu gidan gaskiya, wani kaza da kaza, duka kun kyale shi, sai da kuka zo kun zanna mala'iku sun tada shi marra kuka madinuka. In Allah ya sa mutumin kirki ne ya bada amsa can tukun kukun dawo, wai kuna nema mishi gafara. In addu'a ce ma kuke, kuma anan in ma zaka gani masu yawa karatun ne yake, za a ce a karanta mishi kaza, a karanta kaza, a karanta kaza, a karanta kaza. To ka gani, to kuma shi yasa abin ya zamanto kuma babu tsari. Menene babu tsari? Da yanzu da zaka tsaye da irin malaman nan wanda suke karanta wannan abu, ka kawo mutum goma da ɗaya ɗaya su ringa shigowa, wane ya shigo malam, da Allah idan an zo binne mutum da ni da miya ake karantawa, ya gayyi maka ka rubuta, wannan ya huta nabi ya dawo ya gayi ma zaka ji sabanin wannan ko wanne da rhythm in karatun da za a yi lalla wa sani ko inda yake gangarawa ne da gudu yake gangarawa ya ce muku a karanta ta Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da to ala kulli hal abinda mamaci wallahi yake bukata shine adda adda kawai karatun alqurani ka bari ka koya mishi lokacin yana rayi eh barantana ka zo ka ringa mishi ya abdullah ya abdullah wai mutun ya mutu kana ce mishi wai ya kai ba Allah idan malaikun nan sun zo sun tambaye ka waye ubangijin ka a duniya ya kamata ka koya mishi yanda zai gane wannan a can ban anta ya anta kai kanka ka san ya mutu kuma ka san a lokacin ba mai ro mishi baran shi saboda ba ku tashi ba ku ka dai sai kun kama hanya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ake mai ro mishi rai sai kun kama hanya yake jin ta sawun takalmin takalman to ala kulli hal abubuwa ne wanda wato ya kamata ayi tambihin su ya zaman to mutun yana kiyayewa sai malam yace ganin lokaci yayi da Allah mutsara ne kenan na'am sadaka wata irin sadaka ce ya kamata a mama mace mamaci bayya amfanuwa da wata sadaka misali sai irin sadaka kamar yadda malamai suka ce sadakar da dan shi yayi mushi saboda shi ɗaya yana cikin mizanin mahaifin shi shi yasa ai can yace abwaladun salihun yad'u lahu sabanin ya ni da ya kai ga magari wanda wani dan uwan mu ne ya mutu ko kuma wani a wannan abin da zan mu mishi shine mine shine adda amma zancan sadaka misali ta dukiya ce wanda ya cancanta yayi mishi wanda dalilai suka nuna shine da shine ba laihi idan ya dauki wata dukiya yayi sadaka zata kai ma mahaifi shi ce wannan kai ma mahaifi na kamar shine yayi sadaka shebo da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mahaifa za su zo ranar tashin alkiyama su gane su da lada da yawa yace ta kaka suka samu wannan lada nabi yace istighfari wala takalau saboda danka da yake ma istighfari yake nema ma gafara yake yi maka sadaka yake yi maka ayyukan alkhairi su ne suke zo maka ai shi yasa annabi yace awwaladun salimun yad'u la da mana garci yana nema ma gafara sai ka gani manzilarka tana karuwa shi yasa kai ta da Allah subhanahu wataala ya baka yaro wanda yake mana garci da sai ma irin zamani yanda tarbiya kawai dai Allahu musta'an yanda tarbiya ta jujjuya gabake ne sai dai kai ta roƙon Allah idan Allah subhanahu wataala ya baka zuriya Allah ya yi mata albarka Allah ya sa su zamanto managarta su zamanto koda bayan rasuwarka suna yin abubuwa wanda zai zamanto mi zai zamanto suna amfana ka wato lokacin da kake cikin kabari amma sadaka wanda ake yi wannan a zuwa taro kaga na farko ma wasu ana daukan dukiya ta marayu ne cikin dukiya su wanda kuma wannan innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara Allah yace wa sayaslawna sa'ira zalimci ne cin dukiyar marayu dukiya ga yau kana mutuwa ta sabka daga sunanka wanda suke cikin magada su ne dasu shi ma bai halatta wani yayi tasarrufi sai tare da sanin wasu idan ka dauka kai tasarrufi to zai zamanto a kasanta lokacin da aka raba sai an hudda wannan abin da ka dauka idan kuma ka dauki diya sai kai ciko wannan haka ne saboda ta zama ta magada babu abin da za a dauka a dukiyar ka bayan ka mutu face abin da ya shahi likafani wannan ba ana iya dauka a cikin dukiyar ka in kuma wani yayi tabarru'i ya so ya kawo shi ma fa biha wane ba sai abu na biyu shine bashi idan kana da bashi wannan wajibi ne ko da dukiyar zata kare sai an biya maka abu na uku shine wasiya idan kai wasiya ita ba ta wuce ba sulusi dukiyar ka ba ta wuce ba sulusi daya ba ta wuce ba wato wasiyar da kai ba ta wuce ba sulusi daya to ita ba ana iya wanzar da ita amma idan ta wuce sulusi wannan ba za a yi ta ba in kuma wasiya ce wanda kai ta wani wanda daman yana da gado wannan batila ce ba za a wato wanzar da ita ba yau kenan wannan shine abubuwan da ya kamata mutum idan ya mutu dukiyar wannan ta huta daga tashi duk dukiyar ka ta huta daga ta dawo ta magada eh ba zancan ka baki ba zancan ka baki shi yasa wanda wasu zaka gani wanda imanin sa a nesa yake da ya ka mutu za su fara contability ana wannan wani ana bada labari ya mutu ba abin ne shi ba ma ɗaya daga cikin matan shi ta je tana budo karnan shi na banki da check ta gani sum in nawa ne ya rage da wani waye to kaga ai akwai matsala sai dai Allah subhanahu wataala ya kiyaye. Amma wannan duk abubuwan da ake irin sadaka ta kwana uku, ita sadaka ta kwana uku, zan mu zo mu gani wai fidau ana guddo ka daga wadawai ji wadan Allah kai a hankalci hankalci wallahi mutane wadan ba san ba miya ake wannan sadaka ta kwana uku da an san hakikanin wai miya ake zawa ana yi ana cewa da niyyar miye ake yi ba wai addu'a ba wai a'a malamai za su zo za a yi sadaka a yi addu'a a fanso ka daga wuta kidan kaga tun warko sun ce uban naku da ya mutu dan wudani haka ne kai wanda yace mahaifin naka da ya mutu dan wudani har zaka zo ka dinga bashi wani abu yana zaba wai shi ya iya da kanshi ya iya da kanshi shi ya kai can din Allah subhanahu wataala ya tata mu insha Allah sati mai zawa rana ta yauki nan mun ci gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shiga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.